sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 7 ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za mu kawo muku rahoto na musamman kan tarihin siyasar jihar Delta da ke kudu maso kudancin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharuɗan zama mamban kungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da ƙasarsa da yaƙi ya daidaita ke ƙoƙarin fara tattaunawa domin shiga kungiyar. Ukraine, ƙasar da aka yi ta zanga-zangar goyen bayan zama mamban EU a shekarar 2014, ta kwashe sama da shekara ɗaya tana fama da mamayen Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata ƙasarsa ta fara tattaunawa domin shiga kungiyar a wannan shekarar. Shmyhal ya ce Ukraine ta nada sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa, abin da ya sa ƙasar ta kammala wasu sauye-sauyen da kungiyar EU ke bukata. Shmyhal ya sanar da nadan Semen Krivonos, dan shekara 40, a matsayin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar. A jiya Litinin, a lokacin wani babban taron mata, sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. Ci gaban da muka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idanmu, a cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar ƙarfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. Ana sa ran hukumar ta CSW ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tattaro ministocin gwamnati fiye da 4,000 da jami'an diplomasiya da mambobin ƙungiyoyin farar hula a taronta na shekara-shekara da za a yi tsawon makonni 2 don tattauna yadda za a inganta rayuwar mata a faɗin duniya. Wannan dai shine karan farko da za a yi taron ido da ido tun bayan barkewa annobar COVID-19. A jiya Litinin, jagoran mulkin Iran ya bayyana aukuwar wasu lamura da ake kyautata zaton an sanya guba a makarantun 'yan mata a matsayin babban laifin da ba za a yi afuwa a kansa ba. Ayatollah Al-Khamenei ya ce idan hukumomi suka tabbatar da cewa da gangan aka sanya gubar, to ya kamata a yanke wa waɗanda suka aikata wannan laifin hukuncin kisa, kuma ba za a yi masa afuwa ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran na IRNA ya bayyana. Wannan dai shine karan farko da Khamenei ya yi magana a fili game da zargin sanyawa ɗaruruwan yara guba, lamarin da ya fusatar da al'umma sosai a Iran. Shugaban Iran Ibrahim Raisi a makon da ya gabata ya bada umarnin a gudanar da bincike akan cututtukan da ake samu a tsakanin mata 'yan makaranta a makarantu fiye da 50 tun daga watan Nuwamba. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya, inda ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya yi mana nazarin tarihin siyasa a jihar. Lamida, gare ka.
Talaka kamar kuka, kuri'ar ka yancinka, in ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka. An kirkiro da jihar Delta ne da ke yankin Niger Delta daga jihar Edo wadda ake kira Bendel a baya a ranar 27 ga watan Agusta na shekara ta 1991. Jihar Delta dai a yanzu ta yi iyaka da jihohin Edo, Anambra da kuma jihar Rivers. Haka kuma lokacin an kirkiro da jihar tana da kananan hukumomi 12 kacal, kamin daga bisani a kara mata su koma kananan hukumomi 25. Kuma gwamnan mulkin soji na farko shine Iya Loki Chiku, wanda ya kama mulki daga ranar 28 ga watan na Agusta na shekara ta 1991, lokacin zamanin mulkin tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Ibrahim Badmasi Babangida. Haka kuma jihar ta samu gwamnan farar hula na farko, wato Mr. Phyllis Ibu, a shekara 1992. A yanzu kuma gwamnan jihar shine Mr. Ifanya Okowa na jam'iyyar PDP da ke gab da kammala wa'adinsa na ƙarshe. Zuwa yanzu dai ɗan takarar gwamnoni a jihar, musamman a zaben shekara ta 2023 mai zuwa, su ne Honorable Obo Wore Sharif na PDP da kuma Omo Agege na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, wanda fafartawa su za ta fi zafi musamman tsakanin APC da PDP a jihar ta Delta. Zaben dai na 2023 na fuskantar barazanar tsaro, musamman bisa la'akari da tada kayar baya na 'yan kungiyar nan ta IPOC. Kuma kawo yanzu suna ci gaba da shelar cewar ba za su bari a gudanar da zaɓuɓɓukan ba na shekara ta 2023 a yankin na kudu maso gabashin ƙasar da ma jihar Delta da ke makwabtaka da jihar Anambra. Ga ma abinda wani ɗan bindiga na kungiyar ta IPOC ke cewa.
There is no election and there will be no election in Eastern region.
Yana cewa ne ba za mu bari a gudanar da babban zabe ba, musamman na 2023 a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma wani bangare na jihar Delta. Za mu dawo da karfin kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra. Kuma muna tabbatar muku da cewa ba gudu ba ja da baya.
We must make sure that Biafra is to be restored.
Suma 'yan asalin jihar ta Delta na ci gaba da nuna matukar fargabarsu kan batun na tsaro, musamman yayin zaɓuɓɓukan na shekara ta 2023. Ga ma abin da suke cewa.
You are ready to vote, but IPOP, they already said that there will be no election.
Muna cike da ƙalubale, musamman ganin zaɓen 2023 na gab da zuwa. Ba ma iya karɓar katin zaɓe, bale ma mu gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Muna cikin tashin hankali, da haka kuma muna kira ga hukumomi a Najeriya da su ɗauki matakai don ganin cewa mun gudanar da zaɓe na ƙasa.
Ana mutan da muka wuce, muna bukata saboda mu hito za mu yi zaɓe, da wani bani za mu yi zaɓe, amma abin da muka bukata, muna government in tariya saboda akwai matsalan tsoro wajen da ke kawo muna matsaloli wurin nan da kace-kace da annual budget sauran wajen da ke gurguwa ga mutane. Don haka muna da ko government in tariya su sa muna hannu su magance wannan matsala wanda akwai.
Rundunonin tsaro a jihar ta Delta sun tabbatar da cewar duk da barazanar 'yan kungiyar ta IPOC za su kara inganta tsaro yayin zaɓuɓɓuka na shekara ta 2023. Muhammad Ali Ali shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Delta, kuma ga abin da yake cewa.
Kokari dai muna nan muna yi. Wannan kokari ya haɗu da kuma ababai kaman a election wa yara, musamman yara irin namu, da kuma a haɗe da kuma 'yan siyasan da kansu da youth leaders. Cewa da mu ga cewan zaben nan an yi ta ba tare da an samu kashe-kashe ko kuma irin rikicin da ake samu a lokacin zabe kamar yadda suka wuce ba. To ai tun ba yau ba kai kanka ka san cewan sun sha tura sako cewan su dole Delta ta zama cewan abin da ke tafiya nan bra, saboda haka su ji kansu a can. Kuma duk abin da zai shafi abin maganar siyasa a ce ba za a yi zaɓe ba a kasan South, ba ruma da wannan, mun san za a yi zaɓe a nan, ba abin da za su yi nan za a yi zaɓe insha Allah.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Gaida Lamido, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabancin kungiyar Al-Qaida da ke mashigar yankin Larabawa ya ce wani jirgin sama mara matuki da ake kyautata zaton na Amurka ne ya kashe mayakan kungiyar biyu a tsakiyar Yemen a watan da ya gabata, ciki har da shugaban fannin yada labaranta. An fidda sanarwar ne a ranar Lahadi a wani bayanin tarihin rayuwar mayakan mai shafuka biyar da aka wallafa a kafofin yanar gizon da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke amfani da su. Sanarwar ta ce an kashe babban jami'in yada labaran kungiyar tare da wani dan Al-Qaida a lokacin da wani jirgin sama mara matuki na Amurka ya kai musu hari a gidansu da ke yankin tsakiyar Yemen a ranar 26 ga watan Fabrairu. Sai dai hukumar leken asirin Amurka ta CIA bata ce komai ba game da harin da ake zargin kasar da kaiwa. Haka kuma ana kyautata zaton Amurka ta kai wani harin akan kungiyar Al-Qaida a watan Janairu wanda ya kashe mayaka uku a Yemen. Za a hukunta matan da suka saba dokar sanya kaya bisa tsarin musulunci a Iran, inji babban jami'in ma'aikatar shari'a kasar Ghulam Hussein Hussein AJ a jiya Litinin, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. Yana mai jaddada dokar bayan da aka shafa watanni ana zanga-zanga da tashin hankali sakamakon tsauraran matakan tsaro da aka dauka. Cire hijabi tamkar nuna kiyayya ne ga jamhuriyar musulunci da kimarta. Za a hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan munanan ayyuka, a cewar AJ. Mutuwar Masa Amini, matashiya 'yar kabilar Kurdawan Iran, a ranar 16 ga watan Satumba, a yayin da take a hannun 'yan sanda bisa zargin ta saba dokar sanya kaya, ta haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar, lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin ƙalubale mafi tsanani ga tsarin shugabancin ƙasar tun bayan kafuwarsa. Tsauraran matakan da jami'an tsaro ke ɗauka sun dai rage zanga-zangar a 'yan makonnin nan.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta jama ta fita, Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashin ta.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Zahirin gaskiya matakan da jami'an 'yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa ga kotu zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci.
Kaga wannan ce take nuna 'yan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke, amma fatan mu wannan abin da suka yi da ya dore kada ana yabansa sallah kuma su gaza alula.
Idan kai Doguwa gaban babban kotun magistrate haramtaccen abu ne, to ba da bailin shi a babban kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne.
Bacin kamawa zuwa gurfanarwa a kotu da tsarewa a gidan gyaran hali da kuma cece kucen ba da bailin shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alasan Ado Doguwa shine lamarin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai haska fitila a kai. A dakace mu
a ƙasa duka kamba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya, dan ƙauye ya shiga alkarya.
Madalla masu rai, kamar yadda ba za ku rasa masaniya ba, Idanar 'yan sanda a jihar Kano ta arewa maso yammacin Najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan kasar, wato Alasan Ado Doguwa, bisa tuhumarsa da hannu dumu-dumu kan tarzomar zaɓe a garin Tudun Wada na yankin kudancin Kano, inda rahotanni suka ce akalla mutane uku sun mutu kuma wasu da dama sun jikkata a yayin tarzomar. Tarzomar da ta biyo bayan wata arangama ne tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da na jam'iyyar hamayya ta NNPP a ranar Lahadin da ta gabata. Mallaka da amfani da makami babu izinin hukuma, tsarawa da hada baki wajen aikata miyagun laifuka, kisan kai da tada hankulan jama'a na daga cikin abubuwan da aka tuhumi Alasan Ado Doguwa a zauren kotun. Kasa da sa'o'i 24 da gurfanar da Alasan Ado Doguwa, sai hukumar 'yan sanda ta jihar Kano ta kama sabon dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Dala Aliyu Sani Madakin Gini, tana tuhumarsa da yunkurin tada fitina a cikin al'umma da kuma mallakar makami babu izini. Tuni dai masu rajin shugabanci na gari a Najeriya suka fara tsokaci akan wannan mataki na hukumar 'yan sandan Kano.
Zahirin gaskiya a yanzu matakan da jami'an 'yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa ga kotu, inda ake cajin sa da batun kisan kai da saka wuta da kone mutane duk a dalilin zaɓe da kuma harkokin siyasa a wannan jiha tamu, abu ne mai matukar mahimmanci domin zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci. Kuma wannan zai sa 'yan siyasa su shiga taitayinsu a san cewa akwai doka da oda a wannan ƙasa tamu, kuma siyasa ba hauka bace. Haka zalika wannan ma sabon bayani da muke samu na cewa akwai dan majalisar Dala wanda a yanzu haka ya ci zaɓe, wato Aliyu Sani Madakin Gini, wanda aka samu hotonsa a social media, wato inda yake rike da bindiga a yayin harkar za'an campaign da abubuwa. Wannan ma yadda hukumar 'yan sanda ta gayyace shi yana da matukar mahimmanci domin wannan ma zai kara karfafawa jama'a gwiwa su ce san cewa za su iya fitowa harkar zaɓe da duk al'amura na siyasa ba tare da wani ya yi musu razani da wani makami ba. Saboda haka muna fata wannan bincike zai tabbatar da cewa an yi wa jama'a adalci. Wannan abu ne da ya kamata a yi ba hukumar 'yan sanda a jihar Kano da ma Najeriya gabaki ɗaya.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan shugaban kungiyar Ocean masu rajin shugabanci na gari mai shalkwata a Kano. Ga alama su ma jam'iyyun hamayya irin su jam'iyyar SDP sun yi maraba da wannan hoɓɓasa na hukumar 'yan sanda ta Kano, kamar yadda Aminu Muhammad Adam Jigo a cikin jam'iyyar ke faɗi.
A matsayinmu na 'yan jam'iyyar hamayya da na 'yan sanda ta jihar Kano, mun yaba mata akan wannan abu da ta yi, domin kowa ya sani dan majalisa mai ci kuma principal officer shugaban masu rinjaye duk da gwamnati ce take, amma ya karya doka an kamo shi wanda kuma yan sanda sun yi nasu tunda abu ne da ba a saba ganin an yaka ba. Kuma wani ma na wata opposition shi ma da ya dauko makami shi ma mun ji sun gaice shi. To kaga wannan ta take nuna mu yan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke, amma fata mu wannan abin da suka yi da ya dore kada ana yabansa sallah kuma su gaza alula. Abu muna fata wannan abin ya dore. To idan za a dinga kama manyan, to kaga dan jigalar zai dau adda ko wuka izo ya fasa akwatu, to kaga zai shiga taikayin sa.
To ya batun kotu na tunade su yan sanda su in sun kama sun yi binciken su kotu suke kawa kan
idaman generally matsalan Najeriya judiciya ne, kotu na ne. Idan kotuna suna abin da ya kamata, ba za a yi abubuwan da ake a Najeriya ba. A muna fatan alƙalai su ji tsoron Allah su duba ƙasar domin kotu tana gaba da kowa.
Rajiya da Marece ne dai babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin Alasan Ado Doguwa bisa wasu sharuɗa da ta gindaya. Kuma ba za mu ji abin da masana doka ke faɗi game da hakan.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu. Me ya ce ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu. Ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu. A ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi.
Masarai daga cikin sharuɗan belin Alasan Ado Doguwa da babbar kotun tarayya ta Kano ta shimfiɗa akwai masu tsaya masa da suka haɗa da sarki mai daraja ta ɗaya da manyan jami'an gwamnati a matakin tarayya ko jiha, da kuma cewa lalle ne ba zai shiga mazaɓarsa ta Tudun Wadada Doguwa ba a yayin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohin Najeriya da za a gudanar a asabar din nan. Barista Audu Bula Mabukarci lauya ne da ke karatun digirin digirgir a jami'ar London ta kasar Burtaniya ya yi fashin baki game da wannan batu.
Su 'yan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da Doguwa ne a gaban kotun majistire karkashin abin da ake kira holding charge. Su kuma lauyoyin Doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya suna da awar cewa daurin da aka yi wa Doguwa baya bisa ka'ida, ya karye 'yancin shi na bil adama karkashin babi na 4 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Ita kotu sai ta bada belin Doguwa bisa hujjar cewa ita kotun magistrate din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa. To gaskiya ne cewa ita kotun magistrate ba ta da hurumi a wannan maganar. To amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta bada wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi. Kaga kenan idan kai Doguwa gaban babbar kotun majistire haramtaccen abu ne, to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne. Dalili kuwa shi ne idan ana zargin mutum da hukuncin kisa, kotu ɗaya ce take da hurumi a duk Najeriya, ita ce babbar kotun jiha. Saboda haka wannan umarni da ita babbar kotun tarayya ta bayar haramtaccen umarni ne. To amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da za mu iya gane ko da haɗin bakin gwamnatin jihar Kano aka yi wannan abu ko babu. Na farko mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba wa Doguwa, sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli. Abu na biyu shi ne ita wannan kotun da ta bada beli ta ce sai sarki mai daraja ta ɗaya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karɓi belin Doguwa. Idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abun ba, to lalle ne gwamnatin jiha ta gargaɗi sarakuna baki ɗaya da manyan ma'aikatan gwamnati baki ɗaya cewa kada su je su karɓi belin Doguwa. Abu na uku shi ne idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abu ba, to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da Doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi. Kaga kenan idan ta yi haka, to maganar beli bata taso ba, tunda dama hujjar ita ce cewa an kai shi kotu mara hurumi. Idan kuma gwamnatin jihar Kano ta ki yin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin Doguwa ya ci gaba da zama a kurkuku, to ta tabbata cewa da haɗin bakin su ake kokarin sakin shi ko kuma aka sake shi.
Barista Audu Bula Mabukarci kenan, babban ɗalibi a jami'ar London a can ƙasar Burtaniya, kuma shine kamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumin Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa ministocin kula da albarkatun ruwa daga kasashen Afirka sun gudanar da taron karawa juna sani a birnin Yamai kan tsarin tafiyar da yarjejeniyoyin da suka shata ka'idodin amfani da albarkatun ruwa na kasa da kasa. Jariyar ta ce a wannan lokaci na fama da illolin canjin yanayi ya zama wajibi gwamnatoci su haɗa gwiwa domin duba ta inda za a kullowa kalubalen da ke barazana wa albarkatun ruwa na kasa da kasa. Niger, wace Allah albarkace ta da kogin Niger ko kuma Kwara a yammacin ta da tafkin Chadi ta bangaren gabashin ta na morar waɗannan albarkatu da wasu ƙasashe makwabta a ƙarƙashin wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Jaridar Lanketer ta ce har yanzu 'yan Niger na jiran ganin wasu abubuwa na zahiri a aikace shekaru kusan biyu bayan ɗarewar shugaba Muhammad Bazoum akan karagar mulki. Jaridar ta ce a maimakon a yi maganar bitar ayyukan da ya gudanar a tsawon wannan lokaci, bayanai na nuna rigingimu na ƙara yawaita can da nan. Jaridar Niger Enter na cewa cikin wasu jami'an gwamnati ya ɗururuwa bayan da shugaba Muhammad Bazoum ya kaddamar da farautar mahandama da masu cin hanci da masu aikata laifuka makamantan haka. Jaridar ta ce kamar yadda ya sha alwashi a yayin da yake rantsuwar kama aiki, shugaban kasa ya baiwa mashara'anta wuka da nama domin hukunta duk wanda aka kama da laifin rubda ciki akan dukiyar kasa. Sabanin yadda wasu ke tunanin za a fifita wasu kan wasu, yaki da farautar barayin dukiyar kasa na gudana cikin yanayin ba sani ba sabo. Mukarkare da jaridar Air Info, wacce ke cewa Burkina Faso ta nemi haɗin kan Chadi a shirin kafa tsarin federaliya ko kuma tarayyar da wasu ƙasashen Sahel suka sa gaba. Waɗannan ƙasashe da suka haɗa da Mali da Burkina Faso da Guinea Conakry na fama da kaɗaici sakamakon dakatar da su daga ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka wato SADC bayan da sojoji suka kwaci mulki. Jaridar ta ce Prime Minister gwamnatin rikon kwaryar Burkina Faso Apollinaire de Tambela, wanne ainihi shi ne ya kullo da shawarar kafa wannan kawance na federaliya, ya buƙaci Chadi ta shiga wannan sabuwar tafiya domin a cewarsa al'adu da yanayin zamantakewar al'ummomin ƙasashen nan iri ɗaya ne. Saboda haka ya zama wajibi gwamnatocin waɗannan ƙasashe su haɗa gwiwa domin yin tafiya irin ta kafaɗa da kafaɗa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharaɗin zama mamban ƙungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da ƙasarsa da yaƙi ya daidaita ke ƙoƙarin fara tattaunawa domin shiga ƙungiyar. Ukraine, ƙasar da aka yi ta zanga-zangar goyon bayan zama mamban EU a shekarar 2014, ta kwashi sama da shekara ɗaya tana fama da mamayar Rasha. A jiya Litinin a lokacin wani babban taron mata, Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. Ci gaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idan, a cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar ƙarfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. A jiya Litinin, jagoran mulkin Iran ya bayyana aukuwar wasu lamura da ake kyautata zaton an sanya guba a makarantun 'yan mata a matsayin babban laifin da ba za a yi afuwa a kansa ba. Ayatollah Ali Khamenei ya ce idan hukumomi suka tabbatar da cewa da gangan aka sanya gubar, to ya kamata a yankewa waɗanda suka aikata wannan laifin hukuncin kisa kuma ba za a yi masa afuwa ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran na IRNA ya bayyana.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Salaman Abu daidaita mana sauki da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.